de Lima.
Baya shi yasa nake yari ma dan sarki ya Allah ya bamu da kansa domin kada ya basu su bamu albarkan Allah shi yasa bamu maula sai dai mu cire aljihun mu basu Allah na gode maka domin alherin ka
albarkun Allah suna zubowa Which can life be this so?